gwamnatin jihar Borno ta ce za ta soma aikin shimfiɗa hanyar layin tashi daga garin Gamborun Gala zuwa karamar hukumar Kara Bilge da ke Borno ta tsakiya don baiwa al'ummar wannan yanki da ke fama da matsalar rashin hanya damar gudanar da harkokin cikin sauƙi. Gwamnan jihar Borno Honorable Kasha Timali da ya bayyana hakan a lokacin da yake kaddamar da wasu manyan taraktoci da aka siyo a kan kuɗi fiye da naira miliyan 550 don soma aikin shimfiɗa wannan hanyar da ya tashi daga garin Gamborun zuwa garin Kala Barke da dukkanin suke makwabta da ƙasar Kamaru da kuma suka yi ta fama da matsalar hare-hare a yan ƙungiyar Boko Haram a baya. Hanyar Kala Barke yana tazaran kilomita 35 ne daga garin Gamborun wadda kuma tun kafa wannan ƙaramar hukuma fiye da shekaru 30 ba taɓa shimfiɗa titi ko so guda ba wadda aka sani ma da zaran an ce an samu ruwan sama. Mutanen da ke ƙaramar hukumar ran wato a Kala Barken kan tattara nasu ne su dawo makwabtan ƙananan hukumomi da gudanar da ayyukansu saboda rashin kyawun hanyar da ma babu motar za su iya shiga waɗannan wurare a lokacin damuna. Gwamnatin ta ce kuma za ta taɓa aikin hanyar da ya tashi daga garin Maiduguri zuwa Gamborun da hanyar zakan fada cikin mummunan yanayi musamman na ganin cewa ita ce hanyar da ta tashi daga garin Maiduguri har ma izuwa wasu ƙasashen Afirka da mafi yawan 'yan kasuwa ke binta wajen fitar da kayayyaki ko kuma shigo da wasu kayayyaki. Alhaji Adamu Lawan da shi ne kwamishinan ma'aikatar ayyuka na jihar Borno wadda kuma yaban ƙarin haske game da wannan aikin nasu kamar haka.
To alhamdulillah wannan hanyar da aka sani da abin da ya tashi daga Maiduguri zuwa Gamborun Gala hanya ce ta gwamnatin tarayya an ba wa kamfanin nan na Chinese CGC su gyara hanyar ba abin da ya faru saboda wannan matsalolin wannan kuna na Boko Haram shi yasa wayannan mutane suka bar wajen an kashe musu jama'a ma'aikatan su. To mu sai yanzu muka je sassanin su mai girma gwamna yasa mu muka je Federal Ministry of Works muka je muka ga cewa mu za mu iya mu zo mu yi wannan aikin a wannan ma'aikatar mu ta Boma. Abin da yasa suka ce to sai suka kira wannan turawan muka zanna muka yi meeting da su sun yarda za su ba mana wannan aikin mu mu yi ta saboda mu ba mu ba lokacin ba musan lokacin da wannan abin zai kare mu zo mu yi wannan aikin ba su yi wannan aikin ba dalilin da yasa kenan muka ce za mu fara wannan aikin. To insha Allah za mu yi tsakanin Dikwa zuwa Gamborun Gala daga Gamborun Gala zuwa Ran daga Gamborun Gala zuwa Kala Bulge Ran kwatan duk bata wuce kilomita 35 ba ita man Allah da za mu haɗa ta.
Kamar wannan hanya da ya tashi daga Gamborun Gala zuwa Kala Bulge ba taɓa shimfiɗa kwalta a wannan wuri ba wannan shine karo na farko da ake sa ran za a shimfiɗa kwalta. Kada ya zama zai ɗauke ku kamar tsawon wata na ko kuma shekara na kammala wannan ayyuka.
Wallahi Allah da a yadda muka yi niyya mu yi wannan aikin insha Allah ba zai ɗauke mu zuwa watanni 5-6 ba saboda hanya ne wanda ba a taɓa shimfiɗa a wannan hanyar a wurin ba kuma akwai gada wanda ta riga ta ɓaci dole za mu gyara. Amma insha Allah kamar yadda muka yi niyya yanzu in muka fara aiki a wannan wurin insha Allah ba za mu tsaya ba dama
yanzu amma mutanen wannan yanki alƙawari kenan cewa cikin wannan ƙanƙanin lokacin Allah da za samu hanya.
Insha Allah wannan Allah da samu wannan hanya.
Alhaji Adamu Lawan kenan kwamishinan ma'aikatar ayyuka na jihar Borno ke bayani game da hanyar gwamnatin jihar na kokarin shimfiɗa wannan sabuwar hanya da ya tashi daga garin Gamboru zuwa karamar hukumar Kala Bulge wadda kuma zai kasance karo na farko da al'umman wannan yanki da za su shaida titin mota akan wannan yanki nasu. Haruna Dauda Biyu, muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya.